The audio you're listening to is brought to you by wigradio.com.
Kenan da muka gani muka ga katon maciji ya nadi kanshi ya taru wuri daya sai ya aje kanshi a saman jikin shi da ya tara ya takuru sosai ya nadu ya yawa ya takuru da muka gani shi sai muka fara fitawa da guduwa nace ma kanne na kar su ihu mu fita kawai da gudu haka muka fita da gudu mun je mun zanna nace musu su zanna a gefe zan koma in zo in kalla ne mai kyau da nazo na gani sai naga katon maciji ne wanda baran iya kwatanta wurin da zai doke shi ba idan ya sake jikin shi duk lokacin da muna ciki a takuru a nade har yanzu yake haka sai nazo na kama jikin rami din ina lekawa na kalla macijin ya dan sake sai ya aje kanshi akan jikin shi haka kenan shine muka cince ma yaran mu gudu kai mu bar wurin din muka tafi wani dusin sakanin kimbarun da Najeriya sai muka je muka zanna a wurin mun samu mutane ma a wurin din jewa
so they discovered it was a snake the snake coiled itself and the head was like on top the snake was alive it was just a miracle that it didn't hurt any harm anybody so they ran away from the place to the border I don't know if I should call that a border but it's actually where the Cameroonian gendarmes were stationed. They ran to that place for help to see if the Cameroonians could allow them get into Cameroon.
Aka kenan da muka je wurin dutse din mun je mun samu wasu mutane sai mun ce to ai ana shigan ta Cameroon da kafa an ce mu tafi mana mu shigan ku shine mutane wajen mun na da muna tare sun ce to in gari ya waye gobe mu fara ku tafiya amma an ce ka mu ka iso sai bayan kwana biyu muka fara tafiya da washegarin da safe bayan gari ya waye mun kai 20 wata matan Ibo da yaranta guda 7 da kuma yarta da yaranta guda 4 ne kuma ni da kannena mu guda 7 haka kenan da wasu mata da yaran su kanana haka muka kama tafiya muna mun zo daburin dusen Cameroon wanda zamu haura kamun mu shiga cikin Cameroon shine mutane sojojin Cameroon suna mana French suna ce mu koma mu Najeriya muna da Ebola kuma mu Boko Haram ne bara su bar mu mu shiga garin su ba suna ce mana mu koma
so when they got there they were pleading and begging the Cameroonian soldiers to allow them into Cameroon the soldiers refused the soldiers said they have Ebola and they are Boko Haram that they won't allow them to enter Cameroon
so haka kenan sai ne suka da mun dame su muna ce musu muna tafiya da yake su French suke da fulatanci wasu suna jin fulatanci a cikin mu sun ce wai mu koma mun ce a'a ba su ce mu komawa mu jin ku kawai sai suka fara wurge mu da dutse haka muka kama gudu da kyar muka tsira a wurin dutsen su muka saki koma inda mun zo mun zanna inda rami macijin yake amma ba wurin din ba mun samu wani wuri da ba mun zanna mun dan yi rayuwa a wancan wurin kusan sati daya da kwana hudu muna wurin din muna rayuwa
that the Cameroonians soldiers were asking, telling them in French to go back nobody understood French there so some of the Cameroonians who could speak Fulani now asked them to go back few of the women who understood Fulani at the place interpreted it and they didn't want to go back initially they were like trying to force their way in then the people were on top of them already so they were like stoning them with the rocks with the debris rock debris they were still stoning them and asking them to go back they had to run away from that place to somewhere else their condition their situation was just in the hand of God at the time
kanina duka sun zo sun yi rashin lafiya mutane ma da dama sun zo sun mutu wasu sun mutu don yunwa wasu kuma rashin lafiya kanina ma duka rashin lafiya kama su sai dai kawai sakanin mu da Allah muna addu'a Allah ya tsira da mu mu fita cikin dusen lafiya wasu suna da radio suna jin news a wurin din shine muka ji a news akan cewa ai governor namu na Adamawa ya ji ya sami governor Cameroon yace dan Allah a bude ma mutanen shi hanya su fita haka kenan shine muka bi muka fita muka zo muka haura dutse din kwanan mu biyu a hanya muka shiga cikin border muka soka ta abana ta gela muka shiga cikin movie da mun zo cikin movie mun zo gidan kawuna nazo na ga musu akan iyaye na surarsu mutane na sun kashe su kuma ga rayuwar da muke ciki a dusa yaran nan duka ba su da lafiya suna jin yunwa dan Allah a ba su abinci tukunna ka mu san me zamu don yan uwa na zina musu waya za su tura mini kudi moto sai kawo mu ya bani wayar shi na buga ma sister na waya tace mun za ta tura muna kudin moto amma zuwa kwana hudu to muna cikin movie zuwa kwana hudu kenan yaran nan sun dan sassake sun dan samu mun samu magani mun ba su ka kuma muna gidan kawo mu sai kawo mu yace mutanen sun kama wuba fa sun kwace wuba to yanzu sun kwace wuba ku yi kokari ku shiga yola so da abin ya zama da sauki dan nima yanzu zan da yara na zan tafi Kaduna sai na ce mishi to kawo tunda haka ne ni bari in akoni kayan mu dama a gidan kawo mu din shi na kayan mama na ne ta ajiya wuri ne shi na cire zani a ciki guda daya sai na sayar da shi 1000 sai mun nace musu to bari mu je park mu je mu roki driver in ya kai mu yola ko yan uwa na yola wanda za su iya su je su ba su kudin motar su muna cikin park kenan misalin karfe 10 na safe haka kenan muna cikin zaman-zama mutane suna ta surutu suna ta guduwa ina gani motocin mutane sojoji abinan sojoji na cikin bariki sun ciccika sai suka biya mai haro sannan kuma mobalawa da kuma polisawa suma sun ciccika moto suka bi ma hanyar mai haro sai nace ya da polisa da sojoji suna gudu suna barin gari kar da mutane nan suna hanyar zuwa ban gama magana da minti 10 ba shine Boko Haram sun fara shigawa suna zuwa akan kwallaya suna harbi a cikin movie
when the Cameroonian soldiers did not allow them enter they now had to proceed they went to a town or should I say a village close to Mubi called Gela they were there for a while before proceeding to Mubi when they got to Mubi she went to her uncles and told them that how her parents were killed so the aunt gave her a bale of wrapper which she sold for 1,000 naira with the intention of using that money as transport fare from Mubi to Yola town. Yola is the capital of Adamawa State. Yola was expected to be safer. So she was there for 3 days when they started hearing rumor of Boko Haram saying that they would attack Mubi as well. She was in Mubi when the insurgents came there. They were all there when the insurgents came in. You know, I have to be summarizing.
So haka kenan suna zuwa kan kwalta sai kane na za su gudu a cikin gudun biyu din su manya-manyan da ba za su ji magana na ba za su iya guduwa shine sai na kakkama riga a wuyansu yaro na kuma na ba makanwa ta yan biyu mu guda daya din ta rike da na rike su nace musu kar su gudu su saya za mu samu hanyar da za mu fita yanzu inda suka shiga wannan ba za su fara da mutane ba na san za su je su nemi camp na soja ne da farko da kuma station so ku dan tsorara kadan in sun wuce za mu samu hanyar mu fita ku haka kamun hankara karan bindiga ya ba su tsoro yanayin da kan watan da ta goyi yaro na ita ma ta shiga guduwa kan ne na tsora din sun guggudo sai na sake tsora din na tafi bin su sun je sun shiga sakanin mutane suka babbata dukansu shine na kama ihu ina guduwa ina ihu ina shiga cikin mutane din suna harbi suna ta harbi ga sunan da yawa suna harbi zuwa sama ina shiga cikin su ina ihu sun ce mini ke matan nan me ne kike nema kina mana ihu muna yin aikin mu bikkale mu muna aiki bane idan bullet ya same ki kuma zaki ce mun kashe ke ne ko yaya suka ce mini sai na ce musu ai yara ne suka bata bangan su ko guda daya ba shi yasa ina ihu na ce musu sun ce to maza ki je ki zanna a gida idan mun gama operation namu sai ki zo ki nemi yaran ki a hankali sai ni ban kula su ba na ci gaba da ihu ina guduwa zuwa cikin su lokacin na riga na cire tsoro a zuciyana ko in mutu ko in rayu.
What she's saying is that when the insurgents got to Mubi, everybody was running helter-skelter along a place we call Meha Road. They were running, and then in the pandemonium, she lost her siblings. They were all scattered. So while people were running away from Boko Haram, she was running towards them to look for her younger ones. She told herself that even if it means dying, you understand? Even if it means dying, she would die rather than run away and leaving the kids behind. So while she was doing this, one of the insurgents was like surprised. Who are you? Where are you going? She told him, I'm looking for my younger ones. The man said, don't you know we are doing God's work? If you are what if you are hit by a bullet? You will now say Boko Haram has killed you. Look for a place and sit down. When we are through with doing God's work, you can now look for your younger ones.
So haka kenan ina shiga cikin su ina guduwa don na sa hijabi ne dogo a jikina. Haka kenan ina ta guduwa cikin su ban ga kanne na ba. Ina guduwa har zuwa Maiha. Na taka da kafa daga cikin mubi. Tafiyan kusan kilomita 5 ko 6 haka nayi. Na je cikin abin nan Maiha. Na samu kanne na guda 2. Amma soran kanne na da yaro na ban gani ba. Sai na dace to kar in zo in yi 2 babu. Guda 2 nan bari in yi kokari in kai su zuwa abin nan Yola kamin nan in dawo in zo in nemi sora din. Haka mun dan yi kwana 2 a Maiha. A karkashin bishiya muna kwana kuma ga sanyi. Mutane da dama suna kwance a kasa a wurin din. To da sun ce za su zo su yi attacking Maiha, shine mutane suka fara guduwa. Motocin da sun zo, mutane sun shiga ni ban tunanin shiga moto ba watakila kanne na za su iya zuwa daga baya. Da na kwana a wurin ban gansu ba, washe gari da safi, shine muka fara takawa da kafa. Mun yi tafiya kusan kilomita 20 da muka tafi. Mun je Gombe, da muka je Gombe sai na je na hau mota, wani mutum ya biya mana mota, muka shiga cikin Yola. Na je na bayar da yaran kanne na guda 2, na sake dawowa cikin mubi kuma da kafa.
So what happened was that while she was looking for her younger ones, they had to trek, you know. She was forced to trek when she didn't see them along with the other people to a place called Meha. Meha, she actually said 5 kilometers, but it's more. Meha should be around 15, 20 kilometers away from Mubi town. She got there, and then they had rumor that even Meha would be attacked. So people started running from Meha to Gombe. Gombe is bordering Borno State. All these things were happening in Adamawa State. And the truth of the matter is that this distance they covered trekking was very far, very, very far. But while people were running away from that place, she decided to have faith and wait to see if her younger ones could come behind. She waited. She didn't see them. She now had to go back to Mubi to look for them. She went to Mubi. She didn't see them before going. She now had to go back to Meha all over again.
Haka kenan da na sake dawowa cikin Mubi. Da yake ina da hijab a jikina dogo ne. Sai na zo na samu suna kashe mutane, suna yayyanka mutane da wuka. Akwai wasu yamurai guda 4 sun ajiye su, suna ce musu su yi kalmar shahada. Wani guda ɗaya ɗin ya yi, amma sora ɗin ba su iya sun yi ba. An yayyanka su mata guda 2, maza guda biyu da mace ɗaya suka yayyanka su wuyansu da wuka. Haka ina wucewa ina yin haka da idona. Na zo na wuce su. Haka ina shiga cikin mubi. Dukka su ne suna rayuwa cikin mubi. Gawa ne kwata ina wanda aka yayyanka su, wanda aka haharbe su da bindiga. Da yawa su ne a zube. Haka na shiga ciki. Sai wani mutum guda ɗaya cikin su Boko Haram din ya ce mini, ke matan nan me ne kike nema? Sai na ce mishi, a'a, ni na fita na je Angwani. Gidan iyayena yana can. So shine na je in dube su. Ni zan koma ne in je wajen yara, na ce musu. Haka sai ya bar ni na wuce. Ainihin gidan da muka bari gidan kawuna, na je ciki ban je na sami kanne na ba. Sai na sake fitowa, ina ta yawo a cikin garin lungu-lungu ina bi gidaje
ina kin zagin gansu
nazo ina tambayan su da na tambaye su sun ce mini akwai inda suka tara yara kanana da mata in je wuri din watakila zan samu yara na a cikin mubi kenan sai na ce musu to sun ce mini amma ina yawo haka a cikin nan amma sun na san cewa a kaidan su ba a so macin aure ta fita waje ko sai na ce musu eh na sani yayi hakuri yaran ne lokacin da ake harbi sun ji tsoro sun gudu shine ina tunanin ko sun je gidan iyaye na a cikin area mubin yanda na musu kariya kenan.
Okay, while she was in mubi she had a hijab on. She collected hijab from somebody and she was in it. She disguised. It was in her presence, four Igbo people were slaughtered. Three men and one woman. They asked them to recite the Muslim creed. None of them could do it, but one of them was able to do it. The one who was able to do it was actually freed, but the rest were killed. So somebody told her that there is a place where lost children were kept. She should go there to look for them. She went there. King Samisu, right? She went there and didn't see them there.
Aka da na je
King Samisu.
Tukunna da tsora zan ga ya maka. Dun kam in same su nayi yawo a cikin sakanin mai hada mubi da abunan je Edusen Cameroon. Kwana na uku a cikin daji ina yawo. Haka kenan. Da na yi yawo a cikin dutse abunan mubi kwana uku ina neman su ban same su ba na zo na shiga cikin daji ina yawo kwana na uku a jeji ba ruwa ba abinci na gaji kuma ga yunwa ya shiga jikina na samu yara da dama a cikin jeji ba iyayensu amma da yake akwai mutane da muke yawo tare da su sun tafi da su suka fitar da su ni kuma na ce musu su je zan dada shiga cikin jeji watakila zan sami kannera haka sai na shiga ina dinga tafiya cikin jeji nazo na samu wani gindin bishiya wata mata tana kwance yaro kuma yana kuka ni na dauko tana da rai ne shine nace bari in taba matanan tunda yaro yana kuka ko ta gaji ne shi yasa tayi barci yaro har yana kuka haka so haka kenan sai na taba ta na samu matan tara su hannunta ya bushe jikinta sanyi haka sai na dauki yaro din ina tafiya da shi nazo na samu mutane nace ma mutane iyayen yaron nan da a hannuna mamar ta tara su a cikin jeji kuma yaron yana kokani ina neman yan uwana wanda zai iya dauki ya kai yola da Allah ya dauki yaro ya tafi da shi yola ni ba ni da karfi ina kan neman kanne na nace musu haka kenan akwai inda bom ya tashi akan dutse mutawanyan da mutane da dama suna fitawa na doko akwai kanne na ciki na je cikin su bom ya fadi ya kashe mutane da yawa ina ta dubawa ban kalla kanne na ciki inda bom ya fadi a wurin ya kashe mutane ba bom din wani jirki ne ya zo ya wurga bom a cikin camp na soja a cikin bareki kenan to da jet din ya wurga bom a cikin abuna wurin tara kayan bindigan sojoji kayan fada ke na karbu kwaran su doka siya amfani da shi to wancan jirkin din shine suka bi shi da abunan ne ni suna abunan nasu ba APC bane RPG suka bi jirkin da RPG to ya dan taba hannun jirki din shine jirkin ya sake bom akan dutse din to sakewan shi bom mutane da yawa sun mutu a wurin din mata masu ciki da yawa sun mutu akwai wanda sun haifu dole dole ba tare da lokacin haifuwan su yayi ba akwai wanda suna zubar da jini suna da ciki sun fadi ne garin guduwa akwai kuma wanda suka haifi yara sun mutu akwai wata kuma ta haifi yan biyu tare su ita ma ta mutu akwai wanda kuma ta haifu ta kintar da yaro din tace su dauki yaro din ita bata san ko za ta yi rai ba.
So while they were there, the military mobilized the air force to come and rescue the place. She was there when the Alpha Jet got to the place. The first thing the Alpha Jet do was to bomb the military base. You understand? To bomb the base to prevent the insurgents from using the arms that are there. So while the jet was flying away, the insurgents used RPG to shoot at it. The weapon actually got one of the wings of the jets. And probably on impulse, the jets released a bomb. And that bomb landed on the rock where the people were taking refuge. A lot of people died there. The bomb killed a whole lot of people. Some pregnant women were forced to deliver prematurely. A lot of people died, people who were some were sick. And then she saw these things. She now had to run away. On her way, she saw a woman with a small child under the tree. The child was crying and the woman was not responding. So she went there thinking the woman was alive. She tapped the woman and discovered the woman was dead already. She now picked the child. Meanwhile, at the time, she was frail, she was sick and hungry. She couldn't even carry the child, but she just managed to carry the child until she got to Meha. Ko inani da hanya ina da yaron
ta hanya ne wurin da ina ciki jeji ne to na fita hanya da mutane suke
shine
na bayar da yaro amma hanyar yana cikin jeji ne.
Good. She now got to a place where she saw a lot of people. She told them the story of the child and that she cannot carry this child, that they should please take the child to Yola. There is a place where children like that were collected and housed.
Shine ne wurin dusen da ina gaya maka kenan inda bomb ya soka na je wurin din na duduba na dinga dun ko kafan kan ne na in na kalla zan gane balle ko rigan sakawan su mutanen da bomb ya koko na suka mummuto na dinga jujjuya wasu daga ciki daga yara kanana ina dinga dudubawa har kafan yara ina dudubawa ko zan gani cewa akwai kannena da yake bomb ya kashe mata da dama da yara a wurin din da kuma maza a wurin din haka kenan a wurin ne muka na samu mata wanda suka haifu yan biyu da kuma wanda suka haifu ba tare da lokacin haifuwar su yayi ba akwai kuma wata matan yamura da tare da mai gidanta suna tafiya tare haka ita ma ta fadi da ciki ta mutu ta gagara haifuwa haka ta mutu shi kuma ya jazani ya shimfuda mata yayi ta kuka mutane suka bashi hakuri yace suka ce mishi yayi hakuri tunda suna hanyar guduwa ne kar a yi rashi biyu su tafi ya barta a wuri din yace me zai je ya fada ma mutanen su sai mutane sun ce ai ba wanda bai san abin da ya faru a mubi ba kai hakuri to yaran da aka haifa yan biyu wayannan mutane ne suka kwashi sannan wayanda suka haifu guda daddaya din ma mutane ne suka doka saboda suna bleeding jini yana zuba a wurin su yayi yawa wasu kuma karfin su ya kasa ba za su iya tafiya da yaran ba shine mutane suka doka suka tafi da shi
that she went to where the bomb killed people. The people who died were a lot of women and children. She was looking at the children to see if she could recognize her younger ones. While she was doing that, she noticed a particular woman gave birth to twins. Others gave birth to single kids. And then there was this Igbo couple who just, the pregnant Igbo woman just slipped and fell and died at the spot. The husband was crying. He was bitter. People were trying to console him. You understand? He was asking, as in, what will I tell her people and all that? So they dragged him because he insisted on staying with her. They dragged him from there. That was how they were able to manage to leave the place. The children were taken to the camp in Yola, the orphans.
Haka a cikin jeji dai ba abin da ido na bai gani ba na ga mutuwa dai da dama abu daban-daban da yawa wanda tun nake a rayuwa na ban taba
she saw a lot of things on her way things she could not describe people died like chicken on the road
haka kenan na sake na koma nazo na bi mutane na sake dawowa cikin Yola nazo na sami yaya na nace mai yaya na nace mishi dan Allah idan yana da kudi ya bani ne bare in ya hakura neman kan ne na ba amma zan sake koma ciki abinan movie mutane sun ce akwai wanda suka shiga kemaron da yara da yawa sannan kuma akwai yaran da suka tafi kemaron da kafansu suna bin mutane akwai wanda kuma mutane suka yi taimako suka kwashe su suka tafi da su sai nace ma yayanmu ya bani kudi zan sake in koma na rike kudi a jikina kamar na cin abinci na saya bread na sa a leda na da kuma ruwa nazo ina tafiya nazo na samu mutane wayanda su ma ba su da abinci wasu mata ne sun kai guda 10 daga wani yaran shi guda 7 ya bata daga wani mai yara 4 daga wani mai yara 5 yaran su da suka bata sai nace musu ni makan ne na sun bata amma a kemarun na je na same su don mun yi yawo a cikin dutse da dama dutsen kemarun mun je da farko sojojin sun komar da mu akan bara a bar kowa ya shiga ba haka mun sake komawa na sake je ni kade sun ce ba a barin mutum na zo mai ha ina kwana a gindin bishiya har gari ya waye in gari ya waye ba na iya hakura zan sake in tashi in tafi dutse din za su sake komar da ni haka kenan shine daga baya na zo na koma cikin yola da na koma yola shine na je na sami yayanmu
da yaran
Empty na tafi ba yara din eh tukuna ban shiga cikin kebarun ba yanda abin yake tafiya tukuna nazo na sami yayanmu ya yace to bari ya nemi ganin governor tunda shi dan siyasa ne ya nemi ganin governor ya bashi short note aka bani nazo na haura dutse din nazo na haura na suka na hadu da sojojin kebarun a wurin din sai na doki short notes din na basu sun ce mini ai dama ba a bari mutum a shiga shine nace musu wannan abun daga hannun governor mu ne shine ya bani haka kenan aka kai ni wancan wurin muka shiga da su da na same su sun nuna mini wuri ne aka zuba yara sun kai 700 a wurin din ba uwa ba uba a wurin din yara kanana ne daga mai shekara 10 zuwa shekara 6 zuwa shekara 7 zuwa shekara 3 zuwa shekara 4 akwai kuma jinjiraye wayanda yan uwansu sun gogoye su sun gudu da su duka suna rayuwa a wurin din mutanen kemarun suna kula da su sosai suna ba su abinci suna musu wanka suna ba su komai a wurin
in summary she saw her younger ones in Cameroon after the Adamawa state governor had made an agreement with the Cameroonian government to open the border and allow his people run in. She got to a place where about 1,000 kids were being catered for. That was where she saw her younger ones.
So a wurin na da doki kanina nazo na suka nazo yola na nazo yola nazo na tara su a moto aka bani kudi nace to zan tafi da su Maiduguri tunda yola ma suna kokari su kama yola sun zo Gombe mutanen Gombe sun kashe su kusan 180 Boko Haram din so wasu iya sun ci galaba a Gombe ba haka suka sake komawa wasu an kashe wasu kuma su rayu da yake yanka ne mutanen Gombe sun yi yanka su
kin samu kin kai su Maiduguri
eh a hanyar zuwa Maiduguri mun zo mai accident a hanya moto din gaba daya zaka ga kamar mutum bai fita a ciki ba amma Allah da ikon sa ba wanda ya ji ciwa cikin motar mu ko guda daya amma ka suka ga moto din zaka ce ba wanda ya fita da rai a cikin moto din
she's saying in essence that when she collected the kids she now they were taken to Yola from there she got money from her elder brother and decided to take the children to Maiduguri because that time there was rumor that Yola too would be attacked. So on the way, they had an accident with the kids. The accident was so bad, if you see the vehicle, you would think nobody survived it. But miraculously, they did. They survived it, and that was how she was able to take her younger ones and herself to the relative peace and calm in Maiduguri. That's her story.
So, how
can you kenan mun gode abe clap for this girl I have heard her story for a very long time but over and over again but it is always new anytime I hear it the story is new you understand I feel touched This is just one version of several things that happened in Maiduguri and are still happening. It is only Maiduguri town that has this relative peace and calm. If you go outside, so far, the soldiers have been able to incapacitate them. But what they do now is the usual guerrilla warfare, where they hit and run.